Shin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Laraba 19 ga watan Satumba Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mai ramu a ba mu kanin labarai
to Korea ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nuclear ta dake Yongbyon idan har Amurka ta dauki abin da ta kira matakan da suka dace shi kuma shugaban Russia Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Syria ta yi a matsayin kuskure wanda hakan ya sassauta lamarin a Amurka kuma lauyoyin da ke kare matar da ke zargin Brett Kavanaugh akan ya ci zarafinta sun ce matar na so hukumar binciken FBI ta yi bincike akan zargin kafin ta bada bahasi a gaban jama'a
kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa tsohon gwamnatin jihar Plateau Joshua Dare ya sai takardar tsayawa takara sanata
Agantiyanci ba mu san wane ne ke gidan yaji ba ba mu san wane ne ba gidan yaji ba na mun sai da form duk wanda yake dan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan form na jam'iyya takara zai zo mu sai da masa da form
to idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ko yan sanda ne suka kai mutane sama da 100 masu hulɗa da miyagun ƙwayoyi a birnin Yamai
police da gendarmerie da guard waɗanda suke na actress tare da haɗin kan police national da gendarmerie national da guard national sun yi wata hota don saboda karfafa tsaro a nan cikin da'irar Yamai suka kama mutum 108
ha kuma muna da rahoto akan a jamhuriyar Kamaru akan nasarar da kasar ta samu game da yaki da cutar kwalara sai kuma shirin himma ba ta garago wanda zan gabatar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Korea ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nuclear ta dake Yongbyon idan har Amurka ta dauki abin da ta kira matakan da suka dace a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin Koreyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma Yau Laraba shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Korea ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniyar a Pyongyang a ƙarshen rana ta biyu na taron kolin da suke yi na kwanaki uku Amincewa da rufe cibiyar Yongbyon da Koreya ta Arewa ta yi ya hada da alƙawarin da ta yi na rufe cibiyar gwajin makamai masu linzamanta a ƙarƙashin sa idan ƙwararru daga ƙasashe. Mun amince mu samar da zaman lafiya a mashigan Koreya inda babu makamai masu wato makaman nukiliya ko barazanan nukiliya. Abinda Kim Jong-un ya fada wa manema labarai kenan a lokacin da suke ba da sanarwa ta haɗin gwiwa shi da shugaba Moon. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta yau Laraba a shafinsa na Twitter cewa abin farin ciki ne a lokacin da yake yaba da wannan yarjejeniyar wacce har ila yau ta hada da matsayar da kasashen biyu suka cimma ta neman daukar nauyin wasannin Olympics na bazara da za a yi a shekarar 2032. Shugaban Russia Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Syria ta yi a matsayin kuskure wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shi ya rikide ya koma wani tashin hankali da Isra'ila mutane 15 da ke jirgin na Russia sun mutu a yayin da Syria ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai Ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya fada wa takwaran aikin sa na Isra'ila Avigdor Lieberman cewa Isra'ila ce ke da alhakin abin da ya faru kuma Russia na da damar ta mai da martani Amma Putin ya yi sauri ya sa baki inda ya kira abubuwan da suka wakana kuskure ya kuma ce Russia za ta dauki ƙarin makamai wato matakai don kare sojojinta da kaddarorinta a Syria Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bayyana bakin cikinsa akan asarar rayukan da Russia ta yi ya kuma dora laifin abin da ya faru akan Syria Lauyoyin da ke kare matar da ke zargin Brett Kavanaugh da aka gabatar da sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alƙalan kotun kolin Amerika akan ya ci zarafinta sama da shekaru 30 da suka wuce sun ce matar na so hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi bincike akan zargin da take yi kafin ta bada bahasi a gaban jama'a. Kavanaugh ya masanta wannan zargin kuma ga dukkan alamu shi ma zai bada nasa bayanin a gaban kwamitin shari'a majalisar dattawan Amurka ranar Litinin mai zuwa. Wanda ke zargin nasa, Christine Blasey Ford, ita ma an gayyace ta ta bada bayani. Amma lauyoyin Ms. Ford sun faɗa a wata wasiƙa da suka aika jiya Talata zuwa ga shugaban kwamitin Chuck Grassley cewa wasu daga cikin sanatocin da ke kwamitin suna nuna alaman sun riga sun yanke shawara sun kuma yarda da abin da Kavanaugh ya ce. Lauyoyin sun kuma ce Ms. Ford na fuskantar barazanar kisa da tashin hankali sun kuma bayyana damuwa akan cewa kwamitin na shirin jefa ta cikin tunanin wannan mummunan lamarin a yayin da za ta zauna teburi ɗaya da Kavanaugh kuma a gaban kyamarorin gidajen talabijin na ƙasar. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake kama tsohon Prime Minister ƙasar Malaysia Najib Razak karo na uku kenan a jere akan badakalar kuɗin wasu asusun ƙasar da ake kira IMDB a takaice. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta zargi Najib da sauya akalan wasu kuɗi dala miliyan 627 daga asusun na IMDB zuwa asusun bankinsa. Hukumar ta kuma ce tsohon Prime Minister zai bayyana gaban kotu gobe Alhamis bisa zargi-zargen da aka yi masa a ƙarƙashin wata doka ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta Malaysia. A can baya ya faɗi cewa kuɗin gudunmuwa ce daga iyalan masarautar Saudiya. Dama Najib na fuskantar zarge-zargen aikata manyan laifuffukan saba amana, cin hanci da rashawa da kuma hallata haramtattun kuɗaɗe da suka kunshi ikirarin ya tura kusan dala miliyan 10 daga asusun na IMDB zuwa asusun bankin shi, amma duk ya musanta cewa ya aikata waɗannan laifukan. Wani hoton bidiyo ya nuna shugaban Venezuela Nicolas Maduro yana ragargazar gasasshen nama a wani gidan saida abinci mai tsadar gaske. Ya janyo cece kuce a fadin duniya a madadin al'ummar kasarsa da talauci yayi wa katutu. Wani hoton bidiyon ya nuna wani gwanin dafa abinci Nasred Gauche wanda kuma ake kira Salt Bay yana yankawa shugaban da matar Cecilia Flores tsokokin nama a gidan cin abincin Nasred a Istanbul inda duk wata katafariyar tsokan nama ana saida ta akan zabgegen kuɗi mai yawa. Sanatan jihar Florida ta nan Amurka Marco Rubio ya ciccike mai dafa abincin wanda aka dauki hoton bidiyonsa da shugaban mai mulkin kama kariya na Venezuela inda aka nuna shi yana cin abinci mai tsadar gaske yana kuma busa sigari mai tsada yayin da yunwa ke neman hallaka mutanen Venezuela. Rubio ya faɗa wa jaridar Miami Herald jiya Talata cewa abin tarni wannan mutunan da sanadiyarsa mutane ke fama da yunwa amma gashi Salt Bay na nuna shi kamar wani jarumi abin ya bata min rai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu bude taskar rahotannin namu da wato tsayawar takarar tsohon gwamnatin jihar Plateau ko mai dokar kasa ta ce game da hakan wannan da ma sauran batutuwa ne Mustafa Nasir Batsari ya duba cikin wannan rahoton.
A yanzu haka dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin zabe a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan labarin da ya bayyana ta wasu kafofin labaran Najeriya da ke nuna cewar tsohon gwamnan jihar Filatu Mr. Joshua Dariye da ke zaman daurin shekaru 14 a gidan Kasu ya yanki fam na tsayawa takarar neman mukamin sanata a majalisar dattawan Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Barista Isiyaku Barau masani ne akan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a sashi na 66 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ambato mutanen da ba za su iya tsayawa takarar neman mukamin siyasa ba a Najeriya.
Sun kawo cewa idan mutum ya ci da hukunci wato ya shafi shi kamar tabbacin shi da zuwa dariye kenan. Na'am, to nan kamar ta jam'iyyar da ta saida mashi kwam, ina ne kake ganin sun dogara a suka amince ya tsaya?
Ai, ina kai kamar da Mustafa. Akwai sashi na tutun da shi da karamin sashi na daya, akwai karamin sashi na biyu, ko da bukatar abu ya ba wani mutum na wanda ya tsoron yin hukunci din. To, idan har ya yi appeal, ya shiga da appeal ɗinsa a kotun appeal ta ƙasa. Kuma yana ɗaure wannan hukunci daga ranar da ya shiga da wannan appeal ɗin.
Wato ya ɗaukaka ƙara ke?
Daga ranar da ya ɗaukaka ƙara nan, to, ya cancanci ya takara nan har sai an gama appeal ɗinsa.
To, kokarin jin ta bakin kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya ci tura. To, amma na samu kwamishinan hukumar zaben mai kula da jihar Filato, Alhaji Hussein Halilu Fai, ga kuma abin da ya shaida mun.
Ba mu ne muke zaben dan takara ba, duk wanda fati ta ce shi ne dan takara, mu ba babu da ja, to dole ne mu ansa. Sannan kuma dama dai akwai ka'ida. In ya ci ne har bai ci ne ba, wani ya kai yana da ja sai ya tafi kotu.
Na'am, to yanzu kamar misali idan su jam'iyya bata janye shi ba, yazo aka yi zabe ya ci, to wanda ya ci zabe yana gidan yari, ina makoma waɗanda suka zabe?
To wanda kuma ka san ba mu ko ba ba ko to bane raka da suka ba ko ne za mu yanke wannan hukuncin ba, ya kai yanke hukuncin mu shine duk wanda fati ya bayar.
Na'am,
an kuma yi zabe a cikin
to sai dai jam'iyyar ta APC a Najeriya ta ce a yanzu ba ta da masaniyar cewa Joshua Darian ya sayi wannan fam na takarar mukamin sanata, inji mataimakin ma'aji na jam'iyyar APC a Najeriya Barista Muhammad Tanko Zakari.
Mu a jam'iyyance ba mu san wane ne ke gidan yaji ba, ba mu san wane ne ba gidan yaji ba. Mun sai da form duk wanda yake ɗan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan form na jam'iyya ya takara zai zo mu sai da masa da form.
Na ce amma yanzu kamar shi Joshua Dare ai kamar kes ɗin shi a bayyane yake, kowa ya san an yanke masa hukunci yana gidan yari.
Ai, abinda muke nufi ba mu ma da tabbacin Joshua Dare ya sayi form, saboda an mutane da yawa sun zo sayi form, wasu sun aika an saya musu, duk wannan ba mu sani ba form. Sai lokacin da aka dawo da form muka zo streaming. Muka gan Joshua Dare ya zo screening a gaban wanda za su screening, kuma suka sami takardun shi, suka gan cewa lallai ya cancance tsaya takara, kuma bai cancance tsaya takara ba.
A yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin Joshua Darian akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, a can jamhuriyar Nijar ko ƴan sanda ne suka kame mutane sama da 100 suna masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Ga su lamu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A samaman da suka kai a kasuwar Katako da tashar shiga motocin haya da aka fi sani da tashar Kwallo da ke Yamai, ƴan sandan farin kaya da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato Okritis suka yi wannan babban kamu da ya kunshi wasu diloli dauke da ɗimbin tabar wiwi da miyagun ƙwayoyi irin su Tramadol wato Tramol, waɗanda aka gabatar da su a gaban 'yan jarida. Naziru Musa Abubakar shi ne kakakin hukumar 'yan sanda.
Polisai da gendarmomi da gard waɗanda suke nan Octrice, tare da haɗin kan Polis National da Gendarmerie National da Gard National, sun yi wata hota don saboda ƙarfafa tsaro a nan cikin da'irar Yamai. Suka kama mutum 108, waɗanda mutum 83 duka an kama su ne da laihin sai da kwaya da shan kwaya kuma dai. Kuma suka kama kilo 30 na cannabis da comprimé 3,415 na Tramol da comprimé na Diazepam 2,315 da comprimé na Exol shi kuma 33 da comprimé Rohypnol shi kuma 9.
Hukumar 'yan sandan ta kara da cewa ta kama motar taksi a hannun 'yan durba-durba haɗe da wasu baburan da ake yi wa kallon na sata ne.
Conseil Regional de Sécurité na nan Niami duka shi ya ɗauke musu wata lalura wani abu ga suka je suka yi suka shiga Katako da tashar Kwallo, inda cikin wannan hoton da suka yi sun samu sun tsaya da moto 11 da taksi guda.
Tabarbarewar al'amuran tsaro a birnin Yamai wani abu ne da ke matukar tayar da hankalin jama'a bisa la'akari da yadda 'yan fashi suka mayar da kisan kai tamkar wani abu mai sauki lamarin da ake alakantawa da yawaitar amfani da miyagun kwayoyi dalili kenan da hukumar 'yan sanda ta nemi haɗin kan kwamitin tsaron yankin Yamai don taka wannan matsala burki Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kar a sha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara
to daga Niger sai jamhuriyar Kamaru inda ministan lafiya na kasar ya yaba wa hukumar lafiyar duniya na taimakon da ta yi wa kasar na ganin an shawo kan cutar kwalara. Ministan ya buƙaci ƴan kasar da su tsaya akan wannan matsayin ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Andre Mamafuda yayi wa manema labarai jawabi a ofishin sa dake birnin Yaounde an da yake yaba wa kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS wajen kokari da suke yi matuƙa gaya a kasar ta jamhuriyar Kamaru kan dakile cutar nan da ta bullo kai a kasar ta Kamaru ta gudawa da amai a gabashi da kudanci da arewacin kasar
La maladie de la santé. Si vous êtes propre dans votre alimentation, vous n'attrapez pas le choléra.
Muna matukar godiya ga kungiyar OMS da ta taimaka mana matuƙa gaya da ma likitocin ƙasarmu wajen dakile annobar cutar gudawa da amai wanda ta kullo mana sannan yanzu dai babu labarin ta a ƙasarmu baki daya wannan ne yasa na tambayi Malam Zakari magidanci ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wani shawara zai bayarwa magidanta a fadin ƙasar wajen gudanar da tsafta domin hana sake haduwar cutar gudawa da amai din
ministan kiwon lafiya Mamafuda ya fito yayi bayani mai kayyatarwa kuma ya sanar da al'umma cewa cutar kwalara ya kare a Duwala da Yaounde da kuma arewa mai nisa da shauransu a duk kasashen Kamaru bayan haka kuma a cikin jawabinsa da ya jawo hankulan al'umma da cewa kamata yi mu tsabtace wato gidajenmu da shauransu saboda ainihin cutar kwalara na wato na tafi ne da wato kazanta kuma ya yi kira da cewa kamata yi mu dinga daukan lokaci muna kula da yayayenmu da shauransu da yake cutar kwalara ya cuta ce wacce take amfani yawanci da kazanta kuma a dinga tsabtace inda muke kwana kuma da muke zama musamman da su gololo da shauransu kuma yace mu yi iya kokari mu taimaka wa al'umma wato mu taimaka ma gwamnati domin ta samu ita ma ta taimaka mana saboda tafiyar da ake yi a yanzu yace ba za mu maida hankali kawai kan gwamnati ba yace kamata yi mu dukanmu mu dauki abin a hannunmu mu yaki da wannan cutar saboda lokacin da yazo kafin gwamnati ta zo ta yi nata aikin ya kashe mutane shi yasa ya jawo hankulan mu kuma ya godewa wato masu aikin a asibitoci UMS na kiwon lafiya da cewa lalle su yi kokari sosai to yana godewa dukkan al'umma saboda wannan kwalara da ya kare a yanzu a kasar Kamaru
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin suma amin
to har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 18 ga kuma shirin da zan gabatar
imma ba ta da rago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa kuma mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin yadda kasuwanci yake da sauƙin yi a nan Amurka muddin dai ka bi doka yau kuma za mu rufe ne da bayanin yadda rayuwa take a nan Amurka musamman hulɗa da mutanen ƙasar nan
lokacin na kuma buru ina tare da su to wannan da na tare da su zaci ba a duk ba da sin kare min ban ce bi sai bayan da nake wai ni na da wasu na su daban daban ne na wada ban ne sir so ba ji wai sai su da fa when how you making this money I don't go about it I'm going to have to come to make did they sun ga na legal abin nan ne so ma they want to even know about what I'm doing ha yake yi wannan na so aka kansu da dakatar ba ban da tarin da su amma na America American Business da zai ci wuku so sun suma da won su mota ba problem bane ko kuma mota da abinci a Nigeria ba America ba problem bane so
baba ton dana da iyali ne
friends da UK ko kuda da Adama mama
to yanzu baba tun da wani yace maka yana so ya zo America ya zo ya irin wannan kasuwancin da kake wani irin shawara zaka bashi
ni dai my own advice day one you have to study you have to be master before you become master of the game you have to put that way means the money na yanzu in kana da wani yanzu okay you have to go about it ga zaka ce wai because people are going making money as human I just want to ask how's it been done kana da lot ne how do you buy what do you invest in I can samu wani kasuwani a duk labarin hannun haka samu in ka gan wuri yake his ga uku yanzu muna na sina kiga mana kama yau na wata ko 12 na sha ne ita wanda na 1000 in ka ka siya mai ya zo ya ka wani sai ci ita na wanda baka duba wai wannan wani ka siya 800 na wanda engine da kyau ne akwai wanda ji mama akwai kuna duba a this engine problem kana siya kama wasu 800 zaka duba akwai what is the problem ina duba carfax ina okay this size good saboda husbandness sai sa su siya not because this car is so cheap bam see the engine is not good then you are losing amma you also hearing fine somebody can put it through
to ya kake magana kudi bane to kai ya kake gane engine mai kyau ya kake gane mara kyau akwai abin da ake gudawa wanda shi ne ake
gudawa yeah mu dai ka mun kanga mun dai da carfax din nan not the carfax din nan da yes this car one owner two owner wala yana bani da shi to second is okay the half the hampo haidani kuma zan shiga ko pa zan shiga auction din nan sai je duba kafin
in mutum ya ce maka yana so ya zo America ina so ka ba shawara
ni dai a duniya three people are coming to America the first one want to come ya shiga the first person zai ce wow ga wuta ga komai ga run ga hanya the person is the first person ya ce wannan hotel da kuma sai ya that means that person in Nigeria ba abun da yake yi doesn't have anything doing the second that trip traveling the third come second person ya shiga second person ya shiga ya ce wow America is just okay I'll be going and come back see you guys what you're doing there you know the one abu the third person tells you man fuck America fuck excuse me excuse my language kabare America ni dai I prefer to just come once in a while remember abu abun da yake yi adam ba wani aiki ba kun ka samu opportunity din ka samu opportunity din ba wani aiki ba abun da yake yi a Nigeria then for me personally day anan mun magana saka dan baka dama a san ba abu da yake yi a Nigeria ya lose the on the road ni dai I would say amma kana aiki ko 150,000 ka samu a Nigeria kana aiki ko na yi wani abu then stay in Nigeria come forward to go back
kana ne ba samu kudi da sauki nan kenan
a Nigeria anan anan ma shi ko ce kudi wani sai anan ma is fast okay because easy lifestyle anan dai if you when you call to call what you are doing so to me it's better I want to kind of I catch a bank you see because everybody think this never America think this me but honey but you have to move there we've seen it in that day but now you're today bro it's getting better I'm gonna work at MTN go stay in Nigeria observe yourself you are coming here that's because one of you are starting all over that far as you're sitting after the day then some kind of I think how did it no it's a big problem stay there if you are your staff all over come on here and zoo the opportunity maybe I won't lie to you I'll prefer all my knowledge day to go and retire ma do it but now Nigerians I will say it's a lot of time retire ma so shawara na day is more like before you be think about it but where you are coming you are going wow the IT come on do the hearing get it so my shawara na day is too waiting it's 50-50 but I didn't say we are I can't go but you are coming think about IT ne ke yana Nigeria ko fitan ko ne kan tsuri
to mun gode kwarai baba tun da wannan lokaci
na gode fa sosai ba kana
ma saure kuma mun gode kuma ne mu kawo karshen wannan tattaunawar da bakon namu sai wani sati a ji mu wani sabon bako yanzu amadin shi bakon namu baba tun dai Ahmed Oduwa da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah to yanzu ko mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana
wasiƙar mu ta farko a yau ta hadin gwiwa ce daga Fatima Uwale Makuku da Asma'u Bashar Kansila Diri da Zainab Ma'aruf Dirin Daji suka ce salam VOA Hausa a yau muna son ku ba mu dama domin mu kira ga gwamnatin Najeriya da hukumar NEMA ta agajin gaggawa a Najeriya mun san kuna iya bakin kokarinku amma ya kamata ku ƙara kaimi wajen ganin an dakile matsalar da ke kawo ambaliyar ruwan sama dake halaka jama'a da kuma dukiyoyin su tare da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala Allahumma amin a ƙarshe kuma muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi Allah ta taimaka mu waɗanda ambaliyar ruwan sama ya shafa da abinci da kuma muhalli sai wasika ta gaba tace assalamu alaikum muryar amurka don Allah ku bani dama ne kira ga kungiyar kasashen musulmai ta duniya da ya kamata su taka wa kasar Saudi Arabia da kawayenta burki akan irin lugudan wuta da suke yi a kasar Yemen domin a samu damar sasantawa cikin ruwan sanyi sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa Nigeria wasika ta gaba kuwa ta fito ne daga gurin injiniya Arabiyu Muhammad Gidanmadi daga jihar Sokoto Nigeria yace assalamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna cikin koshin lafiya hakika wannan lamari na ambaliyar ruwan sama da yayi asarar rayuka da dukiyoyi da mahallan al'umma daga sassa daban-daban na kasa ta Najeriya wannan abun juyayi ne muna fatan Allah ya maida alkhairi ga ƴan uwa waɗanda suka yi hasarar dukiyoyin su da mahallan su da fatar gwamnatin Najeriya zaki wani abu na bada tallafin gaggawa ga waɗanda ibtila'in ya afkawa wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga gurin Ahmadu Manaja Bauchi anguwan Karofi Madaki a Najeriya yace muryar Amurka ku isan mun da sakon fatan alkhairi ga shugaban ƙasa ta Najeriya Muhammadu Buhari akan nasarori da gwamnatin sa ke samu musamman a bangaren tattalin arzikin ƙasa tsaro da zaman lafiya tare da fatar Allah ya kare mishi jagoranci na gari Allahumma amin
to madallah yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kana takaice
Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta dake Yongbyon idan har Amurka ta dauki abin da ta kira matakan da suka dace a ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugabannin Koriyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma yau Laraba shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniyar a Pyongyang a ƙarshen rana ta biyu na taron kolin da suke yi na kwanaki uku Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin kuskure wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shirkidewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane 15 dake cikin jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. Lawyoyin da ke kare matar da ke zargin Brett Kavanaugh da aka gabatar da sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alƙalan kolin kotun Amurka akan ya ci zarafinta sama da shekaru 30 da suka wuce sun ce matar na so hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi bincike akan zargin da take yi kafin ta bada bahasi a gaban jama'a Mr. Kavanaugh ya musanta wannan zargin kuma ga dukkan alamu shi ma zai bada nasa bayana a gaban kwamitin shari'a majalisar dattawan Amurka ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu.
To madallah da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin gaba ɗayan sa amma in an jima za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda za a shawo kan bazuwar makamai a Afirka ciki ko har da Najeriya. Yanzu Amadu Kwadu kuwa nan sashen Hausa musamman Maryam Dauda da Daula Salim Hamma da Yusuf Aliyu Harande da muka zauna nan tare da su. Sai Julie Gresham da Tabaru Umarni da injiniyan mu Skips ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da marancan mun dawo muku da wani sabon shirin. Alheri.